Genesissongs.com.
Zan kafa ba kura a bayan raina farin ciki yayi
ciki ban kwana na da zafi ban so ya rabbi kashi za ka tafi kan zane mutarabin jiki
Kiki.